أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن شيبة كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلس منا دريد قوم شاؤكو أتكين كراتمنا بالتهي منا شا بيو قوتا جمادا أولى hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yi daidai da 13 ga watan 11 a kalandar Bature 2024. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun kare shakhsiyya ta 24 shine Abu Huzaifa bin Utba radiyallahu anhu. Yau zan mu tashi 35 ko zan mu tashi yau shakhsiyya ta 35 shine Abu Sufyan bin al-Haris. Kamar yanda malam ya saba, in ya kawo sunan sahabi taken da yake cancanta da shi ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi akan shi, zai bayyana maka dukkan ka san wannan shi ba kan wallasa bane ba a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda muke wadi, sahabban nan kowanne yana da daraja, amma dai darajar wani tahi wani, haka kuma Allah ya tsara rayuwar shi tilasuwa ne kasance yayi wani. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah yake fadi wa manzon shi a cikin alqur'anin shi, yace mu ne muka rarraba kowa ga irin abin da za a wadatar da shi daga arzikin shi, kuma haka muka daga darajar wani akan wani. Wani an huto take ne, amma dai karami yayi babba. Wannan tsari ne na Ubangiji, haka za a yi karatu wuri daya ko a nemi kudi wuri daya, wani yayi wani. Wannan tsari ne na Ubangiji ba don komi ba. Yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, jarrabawa ce wani yake hakura yace a ai dan me ya sanya wani zai yi ni, ya ringa hasada ya ringa kyashi ya kai ya bata lokacin shi a kyashin wanda suka tashi tare shi. Allah ya bashi shi bai bashi ba, ko Allah ya bashi ilimi shi bai bashi ba, ko Allah ya bashi duniya shi bai bashi ba. Wannan duka tsari ne na Ubangiji ba don komi ba, saboda ya jarrabi bayu akan haka, wane yarda ya amuntu, wane ki yarda ya ki amuntuwa, kuma wutar jahannama ta koma makomar shi. Allah ya kiyaye mu. Shine nan malai ya kawo maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta akan wannan sahabi, shine yace sayyidu fityani ahlil janna, shine shugaban samari matasa ɗan bana bakwai sabbin balaga a cikin gidan aljanna. Idan an ce alfityan, jam'i ne na fitiya, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, lalle wa'ansu in samari ne wanda yanzu ne suka fara cin samartakarsu. To shi wannan bawa Allah Abu Sufyan bin al-Haris, duk wani sarmayi mai irin tsaran shekarun shi idan ya shiga gidan aljanna, to wannan fa shine fa jagoran shi, shine oga, shine jagaba a cikin gidan aljanna insha Allah. Muna bayan shi, Allah kai mu. To shine nan taken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai shine sayyidu fityani ahlil janna. Kuma wani abun fadakartarwa a cikin wannan
duk wanda zaka gani manzon Allah ya mai wani take, wai ba wai kurum yana zamana bane ba, kurumci ma zamana ba, manzon Allah zai kalle shi ya mai wani take ba, aha, ya bada gudunmuwa, iya gudunmuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan addini, shi san ya manzon Allah ya yabe shi, kuma wannan yabon ya kai thabitun ila yawmil qiyama, yana nan tabbatacce har zuwa ranar da za a tashin kiyama, duk wanda zai karanta sirar shi ko zai karanta labarin shi ko zai karanta kissar shi zai samu wannan yabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan bawan Allah. Muna fatan Allah ƙara mana soyayyarsu, Allah sanya mu tashi tare da su, mu makwabtace su a cikin gidan aljanna. Malike cewa man huwa, wane ne wannan sahabi? Sufyan bin al-Haris, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Malike cewa huwa Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib, shine Abu Sufyan, wannan shine suran shi, dan al-Haris, dan Abdul Muttalib, a gashi yake nunawa kaka ɗaya suke rabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ibni ammin nabi sallallahu alaihi wasallama, dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Kenan shine al-Haris bin Abdul Muttalib, shi kuma al-Haris waye yake ga baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Abdullahi bin Abdul Muttalib. Aga wannan in dai da kai musulunci to ta ishe ka dangantaka, amma dai in ba musulunci to ba kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda da zara an ce wani kahuri ne wani musulmi ne to an raba kaya, dangantaka babu ita. Shi sanya idan ka dauka lokacin da Ubangiji ya halakar da annabi Nuhu, ruwa ya cinye shi ya zo yake rarauka gaban Ubangiji yana cewa ya Ubangiji, yana sakayawa yana cewa innabni min ahli, ya Ubangiji wa dana fa yana daga cikin iyallaina. Ubangiji sai ya mai radi ya ce innahu laysa min ahlik, ya kai Nuhu wannan hadan fa baya daga cikin iyallanka fa, saboda shi bai yi imani da ni ba, bai yi imani da Allah ba, kuma bai yi imani da manzon da muka aiko ba, kai kuma kai kai imani da Allah, kai imani da abin da muka umurce ka, haka baya daga cikin lissahin diyanka. Innahu amalun ghayru salih, ai yayi mugun aiki, wannan aikin ya sanya baya yiwa a sanya shi cikin lissahin diyan shi. Haka kuma idan ka koma inda Ubangiji yake bayyana wa daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadi fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi shay'a, Allah ya buga mana misali mata guda biyu daga cikin wanda suke kalkashin bayu na gari, amma darajar bautarsu ta kai darajar annabta, yace amma dai me suka yi, suka kha'inci mazajen su. Wani irin kha'inci shine suka ki imani da abin da mazajen su suka dauko ko suka amso daga gun Ubangijin su, su isar da wannan sakon, suka ce a'a su ba sa cikin wannan lissafin. Yace amma dai kaga wannan rashin kin imanin da suka yi bai wadata su ko dangantakar su tare da wa'innan annabawa ba ta amfanar da su ba da komai ba, dan ana kai dan annabi ne, kai kana annabi ne, kai babban annabi ne, kai jika annabi ne, in dai baka yi imani da Allah ba, ba kai ba samun rahama Ubangiji, kuma ba kai ba wannan annaba. Shi san ya kullun ake kalubalantai in shi'a kuna cewa ku dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ku aiwatar da abin da manzo Allah ya umurni akan shi, sannan ku shigo cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Madama ka raba kaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka raba kaya da shari'a Allah da manzon shi, to ba kai ba manzo Allah, ba kai ba wata dangantaka tsakanin ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka koma ka gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa garin Makka, da ya dawo aka bude garin Makka, sai aka tambaye shi aka ce ya manzo Allah ina zaka sauka, gidan iyayenka da kakanninka? Manzo Allah da ya daga baki ce ya wahaltar kalana aqilun min ruba, shin aqil ya bar mana wani abu, wani gida ko wani kare wanda zamu dan amfani da shi har ma in muka shigo gari mu ce mu sauka? Me ya kawo manzo Allah yi wannan magana? Saboda iyayen shi sun mutu, ko manzo Allah sun mutu suna kahurai, manzo Allah kuma yana musulmi, shi kuma aqila a wannan lokacin bai musulunta ba, kaga ko waye yake cancanta ya gadi iyayen shi? Aqili zai gadi iyaye, saboda babu gado tsakanin musulmi da kahuri, haka kahuri bai gadan musulmi, musulmi bai gadan kahuri. In dai ka riga ka ce kai imani da Allah, Allah sa in dai ma'aihin ya rasu shi yana matsayin Allah kiyaye, yana matsayin musulmi, yana matsayin kahuri, to ba kai ba shi duk abin da ya tara, to ba kai ba wannan, sai dai in wayo za ka yi kai ridda, idan ka yi ridda ka baka rabon ka sai ka dawo cikin musulunci, shi kuma wannan ba amfani a kan haka. sabida azaba ce baka sani ba ya al'amarin zai kaya ba takan yi ajalin ka yazo kai riddan haka kasance wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani fa yasbiqu alaihi alkitab sai littayi sai riga shi dan abin duniya sai warware la ilaha illallah in shi kamun ya dawo kuma ran ya riga ya tafi shikenan he wani lissahi da ba shi sanya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta wannan duk abin da aqili kaga aqili ya musulunta ya dawo daga baya ya musulunta amma dai kuma basu da gadan shi yanzu ne in aqili in bai da wanda zasu gade shi bai da diya su wa'annan su manzo Allah ya zo ya yi gadan shi amma dai in dai yana da diya wannan duke duka tashi ce saboda yana matsayin kahuri ya gadi iyayen shi da a ce a cikin wannan iyayen wani ya musulunta da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da gadan shi da Ali da sauran da su al-Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su malaike cewa ibni ammin nabi sallallahu alaihi wasallama dabban fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhu rasulullah sallallahu alaihi wasallama min arda'a kuma dan uwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren shayarwa arda'atu halima ayyaman wa an sai in kwanuka halimatu sa'adiyya wadda ta reni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta shayar da shi nonuwanta ta rene shi tsawon wa'ansu kwanuka shi kuma kamar yanda muka karanta masala ce ta fiqh duk lokacin da wani zai sha nono ya sha kalkashin wata ma'aihiya wadda ba tashi ba in dai ya sha so biyar a kowanne ya kama sai da ya koshi da bakin shi ya cire ba wai karfa karfa aka mai ba aka cire shi ba ya tsotsa ya tsotsa sai da ya koshi ya saki akai daya akai biyu akai uku akai hudu akai biyar to abin da yake haramtuwa ga diyan wannan matar da ta shayar da shi shi ma yana haramtuwa a gare shi ɗan uwanta ko diyanta sun kasance mai ɗan uwa sun kasance haramun ne ya arme ta ya arme su kuma wannan diyanta haramun ne su armi diyan shi ko shi ma haramun ne ya armi diyan su haka kuma haramun ne a gare shi armi wannan mata saboda ta koma mai ma'ahiya amma dai wannan shi wa hilla lakum ma wara'a zalikum shine nan mas'ala ta shari'a ta bada hurumin in dai wani ya kun kama nono ɗaya da shi abinda shari'a ta tabbatar 15 ba tare da ba an cire shi da ƙarfi ba shi ya kama ya saki har ya koshi yaron to wannan ya zama to dan uwa duk abinda zai iya haramtuwa ga diyan wannan shi ma yana iya haramtuwa ga shi shine nan malaye kawo mana dan uwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu gani a can baya mun karanta da kai wa'inda suka kama ka suka yi kama in kaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya sha su ma suka sha yake cewa wa kana tirbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi Abu Sufyan bin al-Haris tsaharan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shekarun su kusan ɗaya ne in an ce tirb shine wanda suke tsaharan juna kamar yanda ubangiji yake bayyana mana urban atraba yana wasafa mana matan gidan aljanna sai yake cewa gaban su daidai da daidai yake tsaharan juna yake shine atirba shine yake bayyana mana tsara ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin shekaru ya alifu ilfan shadidan yana san manzon Allah ko yana san zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kace yana san cudanyuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cudanyuwa mai tsanani sai dai kai to shi al'amarin shari'a al'amari ne hannun ubangiji in ya ga dama ya shirye su ba dan kana tare da wani ba ba dan wani ba yana da kyau ba ba dan wani dan gidan su wani bane ba al'amari ne in na ga dama in shirye da wanda ya ga dama da wanda na ga dama haka al'amarin ubangiji yake kamar yanda yake bayyana mana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya kai muhammad baka shirye da wanda ka ga dama face ubangiji shine yake shirye da wanda ya ga dama karkashin horewar shi wallahi duk lokacin da ka samu kanka kana aiwatar da wani abu karkashin umarnin Allah da manzon shi to ka tabbata wannan kana ɗaya daga cikin masoya na ubangiji kuma ka ƙara meka kokan godiyarka zuwa ga ubangiji saboda dacewa ne da horewa na ubangiji a ga wannan ɗan uwa ne na jini ɗan uwa ne na shan nono ɗan uwa ne na dangantaka amma dai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana da ikon ya shiryar da wanda ya ga dama da wannan babban nashi Abu Talib da ya shiryar da shi da ya shiryar da wannan Abu Sufyan, da ya shirya Amr ibn al-As, da ya shirya da Abu Jahl, kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi da ba wanda zai kasance kahuri a cikin al'ummar shi. Lokacin Mulika mun ga irin cin mutuncin da mutanen Taif suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka sanya mahaukata, aka sanya wawaye, aka sanya jahilai, suka zo suka jijjehi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Har aka karya mai hakuri, aka wasa mai kai. Jini yana tsiyaya daga sama har kawar shi. Kai tsaye mala'ikan duwatsu Ubangijin shi ya turo shi yace ka ba mu umurni manan ka amanna ka muke yarda mu dauki wannan duwatsun na Daifa mu rushe su ko mi kulunkulin rakiya da akan wa'innan mutanen. Hakan mala'ika Jibril ya bujiro mai da shi ma abinda zai iya. Yace a'a, yace ai wannan ina fatan Ubangiji ya shirye mu da su. A samu kalkashin su wa'inda ko a samu daga jikin su daga tsatsan su wa'inda za su zo duniya sun tsantsanta Ubangiji su bautatawa Allah shi kadai. Kaga tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi sanya Ubangiji yake yaban shi wa kana bil mu'minina rahima. Game da mummune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne, duk abin da zai kai ya kawo wanda zai cutar da mutane, wallahi manzo Allah neman nesantuwa kan shi yake yi da al'ummar shi akan wannan abu. Kamar yadda Aisha take bayyana mana, fa a taɓa bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zabi akan abubuwa guda biyu ba, ba ce manzo Allah ya zabi mafi saukin su. So da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya shiga wata ibada yana tsoron kada ya aiwatar da ita jama'a su yi irin ta, Ubangiji ya wajabta sai ya kame kanshi ya fasa hutawa. Kaga kamar sallar qiyamul layli, sallar tarawih, manzo Allah kwata-kwata ya fasa hutawa har ya mutu. Ba dan komai ba yake cewa dan ina tsoron kada Ubangiji ya wajabta muku ko ba za ku iya ba. So da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi, yake cewa mafi zalimci a cikin mutane shine wanda zai zo guna ya tambaye wani abu wanda ba a haramta wa mutane ba, suna watayawa suna morewa, kurmi ya tambaya akan wannan abun, Ubangiji sai ya ce an haramta. Yace wannan shine mafi girman zalimci da dan Adam yake yi. Haka me ya sanya haka? Saboda tausayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi game da al'ummar shi. To kaga wannan bawan Allah Abu Sufyan bin al-Haris, yarda Allah shi tabbata a gare shi, manzo Allah ya zo da da'awa, suna gari daya, suna abukantakan juna, ana komi tare, amma dai da yazo Allah bai nihe shi ba da shari'a ba, shine mala yace falamma bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka aiko da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da wannan addinin na musulunci, yace adahu, sai gashi nan dan uwa yayi wa dan uwa iyayya, yayi mai adawa, iya adawa, yace wahajahu, dama mawaki ne, sai gashi nan yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zambo, yace wa haja ashabahu, kai bai bar manzo Allah ba ma, hatta da sahabban shi sai da yi wa zambo su Abubakar da sauransu. Yace wa kana sha'iran, dama mawaki ne, ko ba abin da ya gagar mawaki akan haka, da baka da zaran baka mai daidai ba, to in ya kwabo wa ansu maganganun ya zarge ka, al'amarin sai ya burta maka lissahi. Dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wannan mutumin a cikin ranshi. Za mu gani a nan gaba lokacin da ya zo musulunta manzo Allah bai yarda ba. Haka wannan ba bako bane game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wa'ansu sai lokacin Amul Fatah, wa'ansu kuma kamun shi lokacin da aka yi yakin Badar Allah ya shirye suka musulunta, wa'ansu lokacin da aka yi Uhud, wa'ansu baya da haka, da kai wanda suka yi wa manzon Allah balahira adawa. Kamar idan ka dauki Amr ibn al-As, yarda Allah shi tabbata a gare shi, irin gudunmuwar da Amr ibn al-As ya bada a cikin addinin musulunci ba kowanne bane daga cikin sahabban manzo Allah ya bada irin ta ba, amma dai iya adawa sai da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun manta ba da kai hadisin shi wanda yana cikin Tirmidhi, haka Abu Dawud, ina kyautar zato Abu Dawud ya hutar da hadisin, yake cewa lokacin dan shi yake ba mu labarin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yake cewa lokacin da ma'ahina ya zo mutuwa, yace yana huskance da mu sai ya juya kanshi zuwa bango, sai da ya juya kanshi zuwa bango yayi kuka yayi kuka yayi kuka, sai nake cewa ya kai baba, ba kai bane ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai albishir da kaza ba, ba ku bane kuka yi kaza ba, kuka yi kaza ba, kuka yi kaza ba, ayyuka na alkhairi, wanda duk wanda ya aikata irin wannan ayyukan to ana kyautata mai zato a gun Ubangijin shi. Sai yake cewa ya kai Abdullahi, ya kai dana, abun ba haka ba yake ba. yace muna cikin wani matsayi wanda musamman zan mu tarar da ubangijinmu ba. Yace rayuwa ta na dora ta ne akan wa'ansu matakaiya guda uku. Yace mataki na harko da wayen mu kyar aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace da aka aiko shi muna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah adawa iya adawa. Yace a kullun guri na wanda nake kwanci da shi in tashi da shi shine dirrar da Allah ya bani dama na gami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina iya daga takobi na akan shi in sare mai wuya kowa ya huta wallahi wallahi tallahi bana tantama zan aiwatar da haka. Yace haka muka ta yi mai adawa muka ta yi mai adawa. Yace har zuwa lokacin da Allah ya shiryar da ni bayan manzon Allah ya hijira daga garin Makka zuwa Madina sai ga nan nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na zo na ce wa manzo Allah na zo ne in musulunta. Manzo Allah sallallahu alaihi yace ba na hannunka. Amr ibn al-As yace ma manzo Allah ba na hannunka in yi maka mubaya'a. Iya horin ciki a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wanda yake kyamarka yake kyamar addinin nan ya zo ya miƙa wuya ya yarda ya amince ya kasance maka sahabi. Yace manzo Allah ya miƙo min hannu hanna miƙa hannuna zan dora sama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hira janye hannuna. Manzo Allah yace miye ya kai Amr ibn al-As? Sai yace manzo Allah ka muna alƙawari a muni lamani guda zan muni wannan lamanin condition ce in an muni yace to zan musulunta. Yace menene? Yace Allah ya gafarta mun abinda na aiwatar a can gaba a can baya kamun in zo wannan rada irin adawa da tabbutunci da muka yi ga kai ga sahabbanka. Yace Amr ibn al-As baka sani ba annal islam ya jubbu ma qablahu aw tariwa yace yahdumu ma qablahu shin baka sani ba lalle musulunci yana rusa duk abinda bawa ya riga yi aikata a baya. Yace ba da hannunka ka kawo hannunka ka bi muni mubaya'a. Yace daga wannan ranar kaga yana da lamarin abinda akai an yahi yanzu babu wani tsoro. Yace he muka shiga cikin wannan musulunci. Yace daga wannan ranar yace duk adawar da nake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta koma mini soyayya. Yace wallahi tallahi yanzu da zaka tambaye ni yaya yanayin siffar manzo Allah yake yaya yanayin huskar shi yake yace wallahi bazan iya faɗi maka yaya ga yanda huskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take ba. Yace saboda kurjini na bin taba ba da ranar da na musulunta bin taba daga ido na ba muka ido hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya muni girma saboda kurjini. Yace ba abinda muke nema a wannan lokacin in ba mutuwar shahada ba mu zo mu taimakawa manzon Allah mu taimakawa wannan addinin. Yace wallahi ina da yaqinin da Allah ya kashe ni a wannan lokacin ba abinda zai hana mu shiga gidan aljanna saboda yana da yaqinin abinda Allah ya karba kuma suna da yabo daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace amma dai gashi nan manzon Allah ya rasu da ya rasu al'amari ya koma a cikin sahabbai mu ne manya mu ake nadawa komandodin yaki mu tahi mu bude gari idan muka bude gari a ce an ba mu garin mu za mu yi hukunci a cikin garin mu ne gubernator a garin. Yace ba mu san ba abinda muka dauka ba na daga laihikan mutane ba kaga masu iko da gaskiya masu iko dan su wanye a gaban ubangijinsu. Yace hakan muka yi ta kai kawo tunda shi ne wanda ya yi gubernan Misira tsawon lokaci bayan sun bude ta banda shi hatta da abin da ya shayi Constantinople wurin Turkin nan wani lokaci yayi wannan haka Biladus Sham bangaren shi Abu Amr ibn al-As yayi jagoranci a wannan wurin. Yace kuma al'amari na jama'a an baka yauni na jama'a kalla wanda fa yana da yaqinin wa ya aiwatar da adalci a cikin al'ummar shi amma dai wannan jagorancin da aka bashi ya kai ya sa mai tantama bai san ba me zai tara a gobe kiyama ba idan ya mutu a gun ubangijin shi. Yace dan haka ya kai Abdullah ya kai dana ina nema alhurma a gunku in na mutu. Yace kuka dauki kadda a raka gawa ta da hutudu a yayin da suna daukan wuta ce he a kunna wuta ce a ringa tahiya da su ana kuka game da gawa ana kaza ana kidi ana kaza. Yace to kadda a mai irin wannan abin na jahiliyya. Yace baya da haka idan an kai shi an binne shi yace su tsaya akan kabarin shi gulgudan yanda za a kawo taguwa a soke ta a hede ta a yankar a kalkasa naman ta a rarraba mu masu bukata awa nawa kalla awa biyu ko sama da haka yace su tsaya a kan kabarin shi yace su ringa mai addu'a Allah ya tabbatar da shi Allah ya gafarta mai Allah ya datar da shi da amsa tambayar kabari yace wanda ita ce wasiyar da ba a hibbu ya budi kuma muka aiwatar mai da haka saboda lokacin da kuka tsaya akan kabarin shi a duk wannan lokacin addu'a kuke yi ne ba a mai da miran ba mala'ikun da za su zo su yi tambaya ba za su zo su yi tambaya ba har zuwa lokacin da za ku juya idan kuka juya kai tsaye za ya ji karan takalman ku
iqtara
za ya dawo
salatul isha
za su halarta za su mai tambayoyi na kabari Allah ya kiyaye mu ya sa mu dace a wannan lokaci Malik yake cewa wa zallata adawatuhu qa'imatan yuharibu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ghazawat wannan adawa tsakankanin Abu Sufyan bin al-Haris dan uwa na dangantaka na jini na manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam wannan adawa ta tsaya har zuwa lokacin da aka zo fatahu makka yake cewa yuharibu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi al-ghazawat duk wani yaki wanda za a ce ga manzon Allah ya huta to Abu Sufyan yana kokarin ya huta diddan ayi tare da shi ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasa yace wa yahjuhu bi lisanihi fi an-nadawat duk inda za a zamuna a wata fada ce a wani majalisi ne to he kaga ya furta bakin shi yayi waƙe na zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine halin shi tsawon shekara 10 ga 13 ga shekara 8 shekara 20 21 yake cewa ila an dakhala nurul iman qalba zuwa lokacin da Allah ya nuhace shi da shari'a ya sanya hasken imani a cikin zuciyar shi wa sharaha Allahu sadrahu lil Islam kuma Allah ya wanke kirjin shi ya wanye shi da dattin kahurci ya kai shi zuwa ga hasken musulunci haka bawa Allah nan ya tsaya yace to yanzu malam zai kawo mana kissa ya akai Abu Sufyan bin al-Haris ya musulunta yace ashraqa nurul iman fi qalbi Abi Sufyan hasken musulunci ya wulka ko ya yadu a cikin zuciyar Abu Sufyan wannabi sallallahu alaihi wa sallama ya tahayya li fatahi makka manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana shirin ya tahiyya bude garin makka ka gani kamun a tarda shi shi ya iso garin madina Allah ya shirye shi ita kai amma shiriya addu'a ce da duhata ta ubangiji duk wanda ka gani shi akan wadi kuskure da yake aiwatarwa ba cewa zaka yi ba Allah tsine mai ko Allah ƙara tunzura shi ya wuta jahannam ko wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadda ku kawo wa shaytani akan dan uwanku kadda ku taimaka wa shaytani akan dan uwanku lokacin da ka ga naka yana aikata wani abu ko da musulmi ne ba dan uwa bane ba in dai musulmi ne kadda ka taimaka ma shaytani akan shi kai kokari ka roƙan mai Allah ya shiryar da shi takanyu wannan addu'a da zaka mai zata kasance ita ce galibin shi ubangijin shi ya amsa kuma ya shiryar da shi akan wannan addu'a da kame ko albarkacin wannan addu'a da kai mai shi sanya duk lokacin da kaga wani yana aikata wani aiki kame watan Allah ya shiryar da shi shine nan an yi ta'addawai Allah ya shiryar da su haka manzo Allah yake ta'adda Allah ka shiryar da yan uwa Quraishu Allah ka shiryar da wani Allah ka shiryar da wani manzo Allah yayi iyakacin kokarin shi kuma wannan al'amari ne na ubangiji in ya karba ya shiryas in bai karba ba ko ya tanada dama wani beda gatan ya shiryu ya zamanto cikin musulmai haka za ya mutu yake cewa to he gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shirin ya tayi ya bude garin makka wa kharaja abu sufyan huwa waladuhu ja'far min makka ila almadina shi kuma ga abu sufyan bin al-haris da shi da dan shi ja'far sun huto da garin makka sun huskanci garin madina ba dan komi ba li yuslima li rabbil alamin dan su meka zuwa wannan su meka wiya zuwa ga ubangijin talakai shiriya ta zo falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama a'rada anhu haga didda yayi tattaki da garin makka yazo garin madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi kurmi ya kauda kai akan shi saboda ya tutas yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zambo bila adadin li annahu badat minhu umurun fi في أذية النبي صلى الله عليه وسلم سبيدا وأنس الأمرك سنبينو gamar wannan bawan Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi Abu Sufyan bin al-Haris wurin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fatadhallala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li yurdi anhu sai ya kaskantar da kanshi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba dan manzo Allah ya yarda da shi wata yarda ta kai yarda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yana raye da yarda da mu ai da mun sha yake cewa wa illa bayan ya kaskantar da kanshi yayi duk abin da ya kamata manzon Allah ya yarda da shi akan da gaske yake yazo ya yi imani da Allah da manzon shi yake cewa manzon Allah in baka yarda da ni ba yace la ya'khudhanna bi yadi waladi la ya'khudhanna bi yadi waladihi wa la yuhibanna fil ardi hatta yamuta 'athshan wa jawan yake cewa wallahi zan kama hannun dana Ja'far yace mu kama tahiyya a saman doran kasa bum sai ina zamu tahi ba yace mi ta tahiyya mi ta tattaki a saman doran kasa har sai mun mutu albarkacin yunwa da kishirwa ba ma ci ba ma sha ba idan ku ai hakan waye kisa eh kama ne yace to wanzu Allah in dai baka yarda ba wallahi zamu tahi zamu ta tattaki a saman doran kasa ba ci ba sha har sai mun mutu a lokacin nan farqa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya tausasa yaji tausayin wannan bawan Allah da shi da ɗan shi sun mahasuna islamahu sannan ya musulunta ya kyautata musulunci shi walazima huwa wal abbas rasulullah sallallahu alaihi wasallama da shi da babban shi al abbas suka lazumci manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yauma hunainin ranar da aka yi yakin hunain shine wa yauma hunainin id a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu Allahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim baya mun yi bayani akan abin da yawa kana yakin hunai yake cewa walazima huwa wal abbas rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawm hunain id farra an-nas yace abu sufyan bin al-haris da shi da al-abbas sun lazumci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar da aka yi yakin hunain lokacin da kowa ya watsi ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda qissa take ba mu labari ko sira take ba mu labari shine al-abbas yana rike da linzamin raƙumin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma abu sufyan yana rike da sirdin taguwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta baya ba komi ba soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya da wannan addinin gudunmuwa da bawa wannan addinin namu na musulunci yace wa akhadha bil hijamil baghala a wannan riwaya yace sai ya rike wannan linzami ta taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa thabata ma'ahu kuma ya tabbatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malai ya ci gaba da bana bayani yake cewa sabatu yawm hunain tabbatuwa wannan bawa Allah Abu Sufyan bin al-Haris yarda Allah shi tabbata a gare shi ranar da aka yi yakin hunain yakin hunain shine imma ka kiraye shi da gazwatu hunain ko gazwati hawazan da kai kabila hawazan da saqif lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bude garin makka kabiloli daban-daban sun zo sun yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun shiga cikin wannan addinin namu na musulunci to wannan halin ya kawo kabilar Saqif da kabilar Hawazan suka gani idan dai suka yi jinkiri al'amarin manzo Allah ya tabbatu a garin Makka tun daga shi nan wara'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja tawaga tawaga suna zawwa suna mubaya'a ga manzo Allah suna shigowa cikin wannan addinin na musulunci suka gani to fa manzo Allah yana girkuwa kawahuwan shi suna tabbatuwa a garin Makka su ne holo mahwari fa to kamun a bada labari gwanda mu bada labari suka ce bari mu yi rigakafi a lokacin nan kabilolin nan guda biyu suka hade suka yi shawara tsayankanin su, to kowa ya hudo komandan shi, kowa ya huto kalkashin Malik bin Auf an-Nasari, kuma wannan kabila Hawazan wanda yake jagorancin shine Malik bin Auf an-Nasari, kuma da kabila Saqif da wa'ansu kabail na Larabawa, wa'ansu kabiloli na Larabawa daban-daban wanda a lokacin nan basu musulunta ba, basu shigo ba cikin addinin musulunci ba. To daga cikin su da kai suka yi shawara a cikin su, suka ce to abinda za a yi tunda mazajen namu ragwayi ne, abinda za a yi shine kowa ya tattaro matan shi da diyan shi da dukiyar shi, dabbobin shi, hatta da tumakai, kowa ya huto da su. Idan aka huto da su, mutum yana ganin dukiyar shi, yana ganin matan shi, yana ganin diyan shi. In aka yi nasara a da shi, in aka yi nasara a kan shi, wannan dukiyar ta zama ba ta shi ba, wannan matan sun koma abinda za a rarraba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da diya. Da haka mutum ko me yi ba dan kare kan shi ba, ya yi dan kare matan shi da dukiyar shi da yaran shi. Duk da a cike da kwai wani lattijo wanda ake ce mai Sheikhul Mujarrab, yace musu ina ganin wannan dai ba shawara bace ba, mata da diya da dukiya su zamana a gida. Suka ce mai a'a, ai mu muna gani ne saboda a samu karshen yaki, baka ga abin da yawa kada ba yakin Uhud ba, ai da mata muka huta, matan nan suke zigi dan gidan wani dan gidan wani, in kaji an ziga ka, kaga waccan matar kace, kaga waccan kanwa kace, in ma baka yi ba dan Allah ba ka yi dan su. A hakan an samu karshe shi, kuma an yi wa musulunci illa a wannan yakin. An kashe sa Hamza, an kashe wanda katala Uhud, wa shuhada Uhud. Suka ce a mu wannan shawarar zamu dauka, zamu mutu da kowa da kowa. To a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin garin Makka, sai ya jiji ta jice, ai kabila Hawazan da kabila Saqifa suna nan da sauran kabiloli na Larabawa kalkashin wannan bawan Allah Malik bin Auf an-Nasari, suna nan sun shirya za su zo za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farmaki. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura Abdullahi bin Abi Hadrat, ɗaya daga cikin sahabbai, ya tura shi ya ce mai to abinda muke so da kai ka ta yi ka mana, ka jiyo mana labari, ka yi leƙen asiri, shin labarin da yake kawo jita-jitan da muke ji haka ne, sun shirya ko kuma ba su shirya ba. Da ya zo ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari, lalle sun yi shiri akan za su zo za su farmake ka. Kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a shirya runduna, ya sanya Utab bin Usaid ya kasance shine amir ala Makka, shi zai jagoranci Makka, ya sanya Mu'az bin Jabal ya kasance shine malami a garin Makka. Idan duk wani mai fatawa ya zo wurin Mu'az bin Jabal, duk wanda wani abu ya kuntace mai ya zo gun Mu'az bin Jabal, wanda kwa zai yi hukunci bangaren siyasa shine Utab bin Usaid, yarda Allah shi tabbata a gare shi. A wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda suka yi hijira su huto, wanda suka karbi bakuncin su al-Ansar a garin Madina su ma su huto, da waɗanda suke sabbin shiga musulunci su ma aka ce musu huto. Anan dai a lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya hada runduna kusan 12,000 daga cikin sahabban shi. Aga 12,000 ai ba kadan bane ba. To wannan yawan da suka gani saboda sabbin shiga musulunci bane, ban san ba shari'a ta musulunci, shi zan ya ubangiji yato gaciya akan waɗanda suka shiga musulunci kai tsaye. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, Larabawa da suka zo suka ce to mu ga mu nan, mun zo mun maka mu baya ya manzo Allah, da suka juye baya suka ce mun yi imani fa, mu ma fa daga yau mun ne muke fa. Aya ta sabko da ce a'a, ku ce dai kun musulunta, walamma yudkhilu al-imanu fi qulubihim, asanni dai imanin bai shiga bai ratsa zuciya ba, idan imanin ya shiga yayi katutu ya ratsa zuciya, a lokacin nan kake matsayin mummuni. Amma dai idan ka amsa a baka, ko da zuciyar ta dan amsa, tunda da mu imanin baya kasancewa sai zuciya sai ta yi i'tiqadi, idan ya riga yi zamna a zuciya, to a lokacin nan kake matsayin mummuni. To wa'innan sabbin shiga musulunci sai suka ce kam ka leka ka gani, da ana zuwa yaki 300 da wani abu, ana zuwa yaki 1,000, ana zuwa yaki 2,000, ana zuwa yaki 3,000, ka kallahu yau 12,000 daga cikin sahabban manzon Allah yace yau ko ba wanda yasa ya ci galaba akan mu. Manzon Allah da ya ji wannan kalmar hankalin shi ya tashi ya rude ya rasa me yake mai dadi, saboda ai al'amarin ba haka bane ba. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah, da yawa za a zo yaki ɗan kadan in za su yi galaba ga wanda suke ɗan tsiraru. Ka koma ka gani yakin Uhud, wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula wa izil taqaytum fi ayunik wa a cikin amfalu Ubangiji yake bayyana mana lalle lokacin da aka zo ga rundunar musulmai, ga rundunar ta kahurai a idanuwan musulmai, sai suke ganin wa'incan kahurai ƴan tsiraru ne, ai ba masu yawa bane ba. Su kuma su kahuran sai suke gani ashe mahaukaciyar runduna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya. Kina wannan shi zai kawo su da ija sun riga sun fargaba, sun samu fargaba, shaukar su ta riga ta yanke, su kuma musulmai sun gani kai wannan ƴan tsirarun yanzu daga mun shiga ai mun kare da su. Shine nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada hankali abun nan ya kuntaci a cikin ran shi, ya zaya a ce wai da yawan mu dalilin yawan mu za mu samu wannan wangaye. Ina tunda daga cikin abin da yawa kana lokacin da ana shirya runduna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da an yi fatahu Makka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da sarkin da zai sa, bai da abin da zai sanya ya huta yake. A lokacin nan ina tunanin mun karanta wannan hadisin a wannan majalisi, da kwai hadisin wanda
Safwan
Safwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu gun shi yake cewa ya muna buƙatar ka ba mu silke da kayan yaki, sai yake cewa manzo Allah ahriyatan am ghasaban, yace jingina ne zan bada ko kuma jingina za a baku ko kuma kwace ne za a mu da dan ina mushriki ban musulunta ba. Tunda ai da kwai wa'inda suke rayuwa a garin Makka, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin, lokacin da aka yi fatahu Makka duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ko da mushriki ne to ya aminta, ba shi ba musulmai. To takan yi yana ɗaya daga cikin Safwan, yana ɗaya daga cikin wanda suka shiga, manzo Allah ya zo yana neman jingina, yace to manzo Allah kwace ne aka muni ko kuma jingina ce, yace a bal ariyatan madmunatan hatta narudduha ilayka, yace a ai aro ne ai muka dauka da haka, kuma zammi mun lamunce maka idan dai muka bannata muka lalata maka abinka ko muka badda to zammu maida maka yanda yake. Ya ba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan silke suka huta yake. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta kan hanya, duk da kasancewar sabbin shiga musulunci ne, sun huce ta wata zati anwaqin, wata magariya, wata icce wadda suke kiranta zati anwaq, da suka huce sai suke cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ij'al lana zati anwaqin kama lahum zati anwaq, a gadan sabbin shiga musulunci ne bisan shari'a ba. Sai suka cewa manzo Allah tunda dai kahurai wannan itaciye wadda ake kiranta zati anwaq, idan suka huto za su tafi yaki suna rataye makammansu anan saboda su samu tabarruki kalkashin wannan itaciya. To kuma manzo Allah ka sanya mana wannan wata itaciya wadda zan mu ringa rataye ta kubban mu da madahunmu, kuma idan mun rataya duddan mu samu tabarruki da wannan itaciya. Kaga wannan shirka ce ainihin shirka. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qultum wallazi nafsi biyadihi kama qala Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Idan ka koma suratul a'raf, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallahi tallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, na rintse da wanda raina ke hannun shi, yace irin abinda annabi Musa, mutanen annabi Musa suka faɗi game da annabi Musa, irin shi ne kuma kuka faɗi. Lokacin da annabi Musa Allah ya tsiratar da mutanen shi, ya suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha, yau Musa kuma to tunda dai an samu an tsira yanzu ka sanya mana wani abin bauta manan kamar yanda su annabi Musa, kamar yanda su Fir'auna suke da wani abin bauta. Kaga yanzu ne ho aka tsiratar da su daga Fir'auna, وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويقتلون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم كنا تكون بلائي من جرما أبنجيكم كي يسير تكدكو أكا كرن تكدكو وواجبون كي يكون إيماني كسان سانتا أبنجي كدكو هذا شد وانا أبن بوتا سنة هتوى يسكا تي النبو موسى أسن يامان وانا أبنجي مانا كشركة shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin dai abinda mutanen annabi Musa suka hadi ga annabi Musa shine dai kuma ku aiwatar a sanya mana wani mutaciya wanda zan mi ringa tabarruki zuwa gare ta shi kuma ainihin a shari'a a mazhabi na ahlus sunna wal jamaa a cikin babin aqida shine haramun ne wani yayi tabarruki da wani in ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu daga gare shi shi ma ba ainihin wani abu daga gangan manzo Allah sallallahu alaihi sallama a halin da yake rayi misalin yawun shi da ya toha zuwar shi sauran arwallan shi gashin shi duka wannan ana iya tabarruki da su amma dai a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kaura shi ke ba wani abu wanda zaka yi tabarruki da shi sai dai kai tawassuli game da wani aiki nagari wanda kai ko kuma wata ibada wanda ka mika wa ubangiji kai ta tsankanin ka da kai da shi ko kuma kai tawassuli da sunaye kyakkyawa na ubangiji ko kuma siffofin shi duk abin da yake koma bayan haka idan bawa ya aiwatar to yayi shirka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yake cewa innaha la sunan alle wannan tafarki ne na kahurewa damma haka suka saba in ya aka musu su dai ga inda suke hankalta ga inda suke huskanta yake cewa la tarkabunna sunan man kana qablakum حذو القذة بالقذة yace haka za ku ringa biriya san wanda suka gabace ku taki bayan taki inda za a ce su shiga ramin da moto kuma ku kokari za su ma wanda suke bayan su kahuran nan wanda suka zo bayan su kokari suke su ma su linkaya cikin wannan ramin na damu ba wani tantancewa ba wani karatun a'a hakan ya dace ko bai dace ba to a wannan lokacin ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta tare da rundunar shi 12,000 a yini na Shawwal shekara ta 8 da hijira daga manzo Allah sallallahu alaihi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina da ya sabka ya gangara zuwa wani kwari wanda ake kiran shi Wadi Hunaina dalilin shi ake kiran wannan yakin da Hunain wani kwari ne wanda kwari ne yana da sarkakiya a cikin shi saboda abin da ya wakana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi jinkiri sai da gaka da sallar asuba kamun dare kamun duhu ya yayi suka zo suka biyo nan ashe kahuran nan tun cikin dare suka zo kwari ne wanda yake da sarkakiya yana da itace yana da lunguna yana da ramummuka me suka yi kalkashin Malik bin Auf sai ba su shawara to abin da za a yi yanzu mu shiga cikin wannan kwarin mika bufule kurin mu jiraye su suka shigo cikin sarkakiyan nan ramummuka itace haka kowa suka tayi suka yi damara suka yi shirin ko ta kwana a cikin wannan wangaye shi kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo damma kaida manzo Allah shi kullun a baya yake yana bibiyar rundunar shi inda wani abu zai togace daga baya to shi zai gyara muku wannan sabbin shiga musulunci su ne a gaba da suka shigo wannan kwarin duhu bai ida yayewa ba kurum ya suka fara jin kida mashishika takobi cibiyoyi abin ya suka rikice suka rasa inda za su sa gaba kurum ya suka arce suka yi baya to ɗan gaba sun yi arce sun yi baya kenan gaban ba dadi wanda suke bayan su ma abin da suka ga haka sai suka arce kurum runduna sai ta tarwatse aka rasa ina za a sa gaba musulmai suka shiga cikin halin haulayi shine ubangiji yake musu taratarwa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'a ku tuna ranar yakin hunaini kuna tinkaho kuna ganin kun mutu ku 12,000 ko abin da yake haka kuna ganin kun kai yawan da wani bai isa ba yi galaba akan ku ba kuna alfahari da yawan ku yace amma dai sai gashi nan kaito wannan yawan naku bai muku amfanin komai ba wadaqat alaykum al-ardu bima rahabat kasa ta muku kunci kuka rasa inda za ku sa kanku kuka ware kuka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai he dangin shi shine nan malamin yake bayyana maka yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbatu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abu Sufyan bin al-Haris da shine dan uwan shi al-Abbas sai ɗan dangi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana nabiyyu la kadhib yace ni annabi ne wallahi ba ƙarya annabi ne ni yana wannan kiran ya umurci Abbas Abbas kuma mutun ne wanda yake da murya Abbas yake kira yake cewa ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen garin Madina me za su tilasta amsa yace ya ashabas samura suka ce labbaika ya rasulullah yace ya ashabas suratul baqara maharrata suratul baqara ina kuke makaranta al-qur'ani yace kurum sai gashi nan faja'al as-sahaba ya'tifuna raji'ina kurum sai ga sahabbai nan suna juyawa dan ma menene kwarjini ne razani ne na wa'annan wanda sabbin shiga musulunci ai su ai da amma sahabban nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la khafuna lawmata la'im ba sa tsoron abinda zai kai ya kawo kurum irin tsoro ne kai lokaci ɗaya abu in ya kama ka har gaba ka juya baya ka koma kaga kowa yana juyawa kai ma mi za kai kai ma juya baya ana kira sai ga sunan sun dawo suka daidaito a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama tawaga ta ɗan dama suka shiga a lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin mu'jizar shi wanda ubangiji ya bashi kurum ya dauki tsakuwa ya dauki ƙasa a hannayen shi kurum ya jewa ya busa ta sai gashi nan ba wani kahuri face idanuwarsa sai cika da ƙasa bakin shi ya cika da ƙasa in ba manzo Allah ba in ba ubangiji ba ya isa ya haka bayan sun ci takare sun juya baya yace summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah sai ya sabkar da nutsuwa horko gawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shi la ana nabiyyu la kadhib sannan ya sabkar da nutsuwa game da mummunai wanda suka tabbatu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan game da al-ansar da muhajirin da sauran wa'inda ashabu sumra ashabu suratul baqara dukkan su suka juyo baya suka zo suka tabbata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan su bada gudunmuwa game da wannan addinin na musulunci a lokacin nan aka fafata ba gani baki cike da ƙasa yi wani katabus zaka aikata ba wani abin da zaka ka shagaltu da idanuwanka wannan shine nasara da ubangiji ya ba shine yake cewa summa wallaytum summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha ubangiji ya sabkar da wata runduna wanda ku ba ku gwananta waja'ala kalimatal ladina kafaru sufula Allah ya karya kalmar kafirci ya tattaka ta wa kalimatullahi hiya al-ulya kuma kalmar ubangiji kullun ita ce a sama wallahu azizun hakim Allah mai girma ne kuma mai yawan hikima ne wannan alamarin ba komai bai sanya ubangiji ya musa haka ba bai ba su nasara a harkar al'amari ba dan a ƙara tarbiyyantar da su wai ba yawan ku bane ba zai sa yawa ku samu nasara ba a'a kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah el kadan tana iya rinjaye akan mai yawa mi ake so shine a samu nutsuwa a samu hakuri a samu sanin ya kamata a san danwa ake yi shi sanya duk al'amarin da ka shiga wallahi ka dangana wa Allah al'amarin shi ya sanya ta yaya zai baka mahuta shi ya san ta yaya zai baka nasara a cikin al'amarinka naka kurum ka meka al'amarin ne shine me yi bayan an gama haka an gama yaki an samu nasara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Nuhayk ibn Aws al-Ashhali ya aika shi yi wa mutanen garin Madina al-Bashr lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tahiya fafata yaki bayan fatahu Makka shine yakin Hunain wanda aka yi shi a watan Shawwal kuma ya samu nasara game da mushrikai sun karye lagon kahurci da wannan yakin ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan Hijaz ta koma a hannun shi aga wanda aka kora shekaran jiya yanzu ya dawo duk wani wanda yake wannan ya dawo ya musulunta kuma shi yake fada aji a kalkashin al'amarin shi wancan sati da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shahi ganima wanda aka samu ai mun bada wal labarin sun bada shawara duk abin da gare su matan su diyan su dukiyoyin su dukkan su fito da su wannan yakin kuma ka gani ba su kadan ba he aka samu ganima mai tarin yawa wannan ganima ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dauka sai ya baiwa almuallafatu qulubuhum sabbin shiga musulunci wanda ana tsoron zuciya su kattara zana su bar musuluncin nan kuma idan suka bar wannan musulunci ba karaman asara bace ba game da musulmai ba dan alallashi zuciyar su idan ma yana ɗaya daga cikin wanda aka wajabta a bawa sadaka haka a bawa ganima su ne waɗanda za a rarrashi zuciyarsu ko suna baina-baina su zai suna kwaɗayin shigowa cikin musulunci ba su shigo ba don a rarrashi zuciyar shi ya shigo cikin musulunci sai a ɗauki dukiya a bashi ko kuma ya shigo amma dai da kai barazanar ya huta sai a bashi dukiya wannan dukiyar takan yi da ta taimaka mai ya zarce ya tsaya ya yi wa Ubangiji abin da ya dace. A kowa da irin tsarin rayuwar shi kamar yadda wani idan Ubangiji zai hada mai talauci a rayuwa to bashi ba ya bautata wa Ubangiji akwai wanda kuma da Ubangijin zai dauki dukiya ya bashi to bashi ko ba bautata wa Ubangiji kowa Ubangijin yana leka zuciyar shi yana leka abin da ya dace da shi sai ya dauka ya bashi abin da zai bashi damar ya tsaya ya bautata wa Ubangiji ala basiratin dan ya samu wanyewa a gobe kiyama mun yi bayani akan ga yanda ya wakka wakana manzo Allah ya dauki dukiya ya bada al-ansar mutanen garin Madina sun fara tacce ku ce tsayin kanun su yaya za a mana haka mu ta ayyaki da mu da ana zawa a raba a ba mu kaso mai yawa kuma a yanzu kuma a ce a wai ɗan garin Madina ɗan garin Makka wayannan sabon shiga musulmancin su za dauka a yayin da ya dauki raqumi 100 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Abu Sufyan haka wa an suma daga cikin manyan kabiloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki raqumi 100 ya ba su kai ya kara ya dauka ya ba su ya kara ya ba su har ya kai ina tunanin Malik bin Abi bin Auf ne afwan dai daga cikin manyan wannan sunan shi ya shige mini da ya dawo cikin kabilar shi yake cewa ya hade da mutumin da wallahi ba a taba yin ba wani dabo wanda ma'aihiya ta aihuwa ba wanda ya kai shi kyauta yace yana ba da kyauta ne la yakhaful faqaru yace bi tunanin talauci kurun dauka zai yi ya baka ya kara maka ya kara maka bi tunanin a ina baka nawon hukari wa zai a dauka yake ya bada a lokacin ne yace to mu muna fa tare da shi 100 bisa 100 dan haka kowa yayi imani da shi ga wannan dukiyar da aka ba su ta lallashi zuciyar su ta nuna musu manzon Allah ba wai duke yake yiwa ba su yake yi su tabbatu akan musulunci su bada gudunmuwarsu a cikin wannan musulunci kuma su mutu suna musulmai dan su samu wanyewa a gobe kiyama kalkashin rahamar Ubangiji shine wannan tsaye ko tsankanin mutanen garin Madina to hukun ganiwa da kuyuwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zaman shi a garin Makka tunda ya dauki dukiya ya ba ayyun uwan shi kuma mu da ma he da hali ya kai hali aka dauke ya dawo wurin mu kuma yanzu tunda al'amari ya zo ya zamanto libru yana iyawa ya abin da ya ga dama a garin su kuma ya dawo kinan muke nan shike nan kurma an sha da wannan maganganu suka yi yawa cikin mutanen garin Madina Sa'd bin Mu'adh ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah mutanen mu na garin Madina fa suna tacce ku ce akan wata mas'ala ce yace mas'alar ganiwa ka raba ka baiwa mutanen garin Makka kuma ka hana mu wani ya tashi an yi yaki da shi an zo an yi fatahu Makka da shi an yi yakin Hunain da shi El Akuya ce ya samu wani dan bawa ne ya samu wani El Akuya guda biyu ce ya samu kai kuma manzo Allah ka dauki raqum ma ka bawa mutanenka yace to kai kuma kai mi kai kake gani ya kai sa sai yake cewa manzo Allah wallahi abinda ƴan uwana ƴan garin Madina suke gani nima shine wani kewa gani fa ba wani abin da nake boyewa abinda raina abinda suka ransu ta raya musu nima shine abin da yake cikin raina ba wani boye boye a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ki boyewa wanda yake kai mai sama zai sabkar da aya sai yace to yanzu abinda za a yi ku tattara mun mutanen al-ansar mutanen garin Madina dukkan su aka tattara ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen garin Madina dukkan su yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu shin bin same ku batattuwa albarkatin zawata zo muku da wannan musuluncin albarkatin zawata ku ga shiryu bin same ku araba ba Allah ya hada kawunan ku albarkatin zawata bin same ku kaza ba duk irin gorin ko duk irin gatan da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko irin gatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu albarkatin zawar shi he da ya goranta musu sai ce to abinda nake so a gun ku dukkan ku kowa ya muni gori sai ce manzo Allah ba abinda zamu maka gori akan shi yace a kuna da abinda za ku muni gori yace shin mutane na ba sun kore ni ba kuka tarbe ni da hannu biyu ba kuka bani masabki ba kuka bani kaza kuka yi wa addini gudun muwa kai dukan duk abin da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya hadi musu suka ce kwarai ku manzo Allah an yi haka yace to ku tsaya ku saurara ku shi yace shin ba za ku yarda ba su su tahi da raƙumma da taguwa da ƙananan dabbobi da waye da waye da zinariya da azurfa da bayu ku ku koma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidajenku wanne yi alkhairi kace wallahi manzo Allah mun yarda da rabin da kai wanda ma ka dauka ka ba mu amsa ka ba su mu dai mu koma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina ga wannan zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahi komai su dauki dukiyar su tahi amma ni kuka koma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahi komai alkhairi kasancewar lokacin mu ya ja kidan insha Allah in Allah ya sa muna cikin masarai rana ya tawo kidan zamu hara sabatuhu yawm hunain tabbatuwar shi a yakin wannan na hunain da aka yi a watan shawwal shekara ta 8 ga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da iyaye da suke kwance wa'ansu a gida asibiti muna fatan kowa Allah ko roye manzon sauki Allah sanya abinda yake juyayi da shi ya kasance mai kafara Allah mana albarka yayi wa zuri'an mu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yayi wa kasuwancin mu albarka yayi wa sauran kanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka